to free, yeah, you to freezy. Muchebara.
Alberta and as one.
I can pass a be.
Alberta and as one.
I can pass a be.
Alberta as one.
I can pass a be.
Alberta and as one.
I can pass a be.
Alberta and as one.
I can pass a be.
Alberta.
Allah ya kaunaci dan Adam ya bada dan sa hey albarka na tare da wanda ya bi mai ceto albarka na tare da wanda ya bada ransa ga Yesu albarka na tare da wanda ya dauki giciye hey albarka na tare da wanda ya bi mai ceto hey albarka albarka ya nasu bawa kamar yayyafi albarka albarka ya nasu bawa kamar yayyafi albarka albarka ya nasu bawa kamar yayyafi yayyafi ruwa sama yayyafi ruwa sama albarka ya nasu bawa
akan masu bi
albarka ya nasu bawa
akan masu bi
albarka ya nasu bawa
again, again and again, again and again, oh yeah. I can feel your love and warmth embrace. When you bless somebody, nobody can cause that body. When you say yes, nobody, nobody can say no.